ni da ala uban mawaka muke wana Najeriyar mu wake Najeriya tayi miji na nuni ita zam abara alfahar da kauna ni farfe sa dalibin mawaka tatata mai iso ga mike abu da dama ba nu kusani ya kasa gaba daya ana ta murna tare hawa yanki yar budurwa uwa da dawa ya san tsakani Najeriya manta yake murna ayyanki sun dau halin nagarta
tare hawa yanki yar budurwa uwa da dawa ya san tsakani Najeriya manta yake murna ayyanki sun dau halin nagarta tare hawa yanki yar budurwa uwa da dawa ya san tsakani Najeriya manta yake murna ayyanki sun dau halin nagarta
guda ke silar da yaya gari ya san arzikin mutane
share hawa yanki yar budurwa
shi ci gaban duniya na lura yana cikin arzikin mutane
uwa da dawa ya san tsakani
kasa ta sin mai yawan mutane cikin su waye ka ganshi zaune
yayanki sun dau halin nagarta
Abude tare a tsira tare Najeriya ba halin mugunta
Share hawa yanki yar budurwa uwa da dawa ya san tsakani Najeriya munta yake murna ayyanki sun dau halin nagarta
ayyanki na nan dubun dubun nai yawan su har ya hana su kirgu
Share hawa yanki yar budurwa
cikin iyalanki kwai kabilu take da bai har garin su mai hu
uwa da dawa ya san tsakani
kin shagori gurin mutane ayyanki sun barki sai su mangu
ayyanki sun dau halin nagarta
hannunka ko ya rube mu lura ba za ka sare ba manufata kasassa bace cikin mafarkai ya suka yi wa uwar su bore
share hawa yanki yar budurwa
cikin yan handa ma da baba kera suka yi arziki da zare
uwa da dawa ya san tsakani
to daga nan ya sun surare an kala dakin ta babu jere
yayanki sun dau halin nagarta
Dilantina gabai da rana hajar sarki ta boya kanta
Share hawa yanki yar budurwa uwa da dawa ya san tsakani Najeriya munta yake murna ayyanki sun dau halin nagarta
Najeriya mai dubun diyan ni diya na kuka da babu rana
Share hawa yanki yar budurwa
Najeriya mai farin jinin nai mai zawarawa da babu rana
uwa da dawa ya san tsakani
ga kauye banya da kofuranni mai yananin lullumi da rana
yayanki sun dau halin nagarta
ga kau kasashin fude da tsauni ma'adanai ko ina ka tona
share hawa yanki yar budurwa
adadiyan ninta bana nuni ruba-ruba inda duka ka tona
uwa da dawa ya san tsakani
Najeriya tayi miji na nuni ita zam abara alfahar da kauna
yayanki sun dau halin nagarta
abu da dama ba nu kusani ya kasa gaba daya ana ta murna mawaka haka muke wani zeriyar mu wake
share hawayen ki yar gudun ruwa
batun jumi kar sashin mahaka mai saka waka ta bada wake
uwa da dawa ya san tsakani
ni farfesa dalibin mahaka ta tata mai iso ga mike
ya'yan ki sun dau halin nagarta
mawaka su suke da wake kasar mu mun ga na ba irin ta
share hawayen ki yar gudun ruwa uwa da dawa ya san tsakani najeriya mun ta yake murna ya'yan ki sun dau halin nagarta
rashin karatu da ayyukan yi yaran ki da su ake kwatance
share hawayen ki yar gudun ruwa
babu tsaro ga rashin tafarkai harshawa dai ta bata zance
uwa da dawa ya san tsakani
ha inti san jiki da kashi zamba abuwa su martabace
ya inki sun dau halin nagarta
uwa da dawa ya san tsakani mu kauracewa halin kazanta duka haihuwa ake bar ta hutu gurin uwa yau da gobe duba
share hawayen ki yar gudun ruwa
manyan ƴaƴa guda 30 da shida da tai rashin nazaba
uwa da dawa ya san tsakani
uwar da yaran take gudun ta wanke su ma dai da sabulu ba
ƴaƴan ki sun dau halin nagarta
share hawaye najeriyar mu ɗayan ki surungumo nagarta
share hawayen ki yar gudun ruwa uwa da dawa ya san tsakani najeriya mun ta yake murna ƴaƴan ki sun dau halin nagarta share hawayen ki yar gudun ruwa uwa da dawa ya san tsakani najeriya mun ta yake murna ƴaƴan ki sun dau halin nagarta
Najeriya mun ta yake murna ƴaƴan ki sun dau halin nagarta.